available on iTunes. Available on iTunes. Available on iTunes.
Banda kise bhi maidan na hare, tare ya ko tare, mera murshid ravi kinare, tare ya ko tare, mera murshid ravi kinare.